بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan yammaci na ranar talata mun shiga daren laraba wanda shine daren 16 ga watan muharra ga watan rabiul awwal a shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda kuma yayi daidai da lissafin 13 daren 14 okay afwan daren talata daren 14 daidai da 16 ga watan September jazakumullahu khairan a wannan masallaci na Ikoyi dake nan Lagos dan yi ma junan mu nasiha akan wani abu da ya shafi rayuwar mu a matsayin mu na musulmi an bada matashiyar wannan nasiha da cewa ka'idojin tsarkake zuciya ina so na gina wannan takaitacciyar tunatarwa a cikin sura sananniya gare mu gaba daya ita suratul shams Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura mai albarka yayi rantsuwa wata kan wata ya rantsa da abubuwa da yawa kafin ya faɗi magana da ita ce za mu gina wannan lecture a kanta da Allah yake cewa wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wannan ayoyi guda 10 daga farkon wannan sura mai albarka Allah madaukakin sarki zamu ga cewa yayi rantsuwa da washams Allah yace ina rantsuwa da rana wa duhaha kuma ina rantsuwa da haskenta ko kuma lokacin wato hantsi a cikin wuni Allah ya sake cewa wal qamari kuma ina rantsuwa da farin wata idza talaha a lokacin da yake biyo bayan faduwar rana Allah ya sake cewa wan nahari idza jallaha da kuma wuni wanda yake zuwa kuma ya kara fito da ranar fili bayan da dare ya koye ta wallahi idza yaghshaha Allah ya sake cewa kuma na rantsi da duhun dare wanda yake lullube ita rana din was sama'i wama banaha Allah ya ce na rantsi da sama wama banaha da kuma wanda ya gina ta wato shi Allah din da kansa ke wal ardi wama tahaha Allah ya ce na rantsi da ƙasa da kuma wanda ya shimfida ta shi dai ubangiji din kenan wa nafsin Allah ya ce na rantsi da rai wa ma sawaha da ubangijin da ya daidaita rai waɗannan duka rantsuwar da Allah ya yi wata bayan wata wanda babu inda zaka samu rantsuwa a cikin alkur'ani haka ajere ajere wata bayan wata wurin sa'i 10 kamar nan wajen sai Allah ya faɗi jawabin da asanadiyar shi aka yi wannan rantsuwar Allah ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kada aflaha man zakkaha Allah ubangiji da ya halicci rai kuma ya ran wahayin ko ya kimsa maran abubuwan da za ta yi na barna da kuma abubuwan da za ta yi wanda za su samu mata takawa sai Allah ya ce kad aflaha man zakkaha wanda duk yayi kokari ya tsarkake ransa to wannan ya tsira wa kad khaba man dassaha wanda kuma yayi wasa da ransa har ya wato dirmusa ran cikin saban Allah khaba to wannan ya tadi waɗannan gabobin guda biyu sune abin lura da ya kamata mutum ya tsaya yayi tadabburi akan su. Menene ma'anan aflaha? Menene ma'anan khaba? Me ake nufi da tazkiyatun nafs? Menene abinda zaka yi wa zuciyarka ta tsarkaka? Menene alfalahu, wato sakamakon da mutum zai samu daga tsarkake zuciyarsa? Malamai sun ambaci cewa alfalah shine tsira wanda yake madawwami, tsira a lahira, tsallaka sirai, shiga aljanna, samun gafara Allah. Duk waɗannan abubuwan suna cikin ma'anan alfalah da Allah ya ce kad aflaha almu'minun. Sannan a wa kad khaba man dasaha, me ake nufi da alkhaiba? Mutum ya zama ya taɗe. Malamai suka ce shine taɗewa a ranar lahira, shiga cikin azabar Allah, rasa rahamar Allah, shiga cikin fushin Allah da sauran abubuwan da ke tare da wannan wato taɗewa, dukkaninsu na azaba da korewa daga ni'imar Allah. To idan ku haka ne, faɗin Allah da ya ce kad aflaha man zakkaha, haƙiƙa wanda ya yi sa'ayi, ya yi ƙoƙari, ya yi gwagwarmaya wajen tace rayuwarsa da gyara zuciyarsa ta hanyar yawaita ayyukan ɗa'a da guje ma ayyukan saɓo da neman gafara Allah da neman shiga a wurin Allah ta hanyar taimakon bayin Allah, to babu shakka wannan ya samu tsira. Wanda kuma ya wulaƙanta kansa, ran shi da Allah ya bata girma da daraja, ya wulaƙanta ta, ya durmusa ta a cikin zunubai da saɓan Allah, babu shakka wannan kuma ya yi asara. Daga nan za mu gane muhimmancin tazkiyatun nafs, wato tsarkake zuciya da samar mata da nagarta da nisanta ta daga saɓan Allah da nisanta ta daga wato halaka. Saboda haka ne malamai suka duƙufa wajen bincike na ƙwaƙwaf da nufin gano hanyoyi da abubuwan da za a yi amfani da su wajen samun wannan ɗabi'a ta tsarkake zuciya, tazkiyatun nafs. To shi ne muke so a wannan taƙaitacciyar tattaunawa mu faɗi wasu daga cikin abubuwan da malamai suka gano ta hanyar tadabburi da istiqra'in nasoshin alƙur'ani mai girma da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai magabata. Aka gano abubuwan da ke taimakawa wajen samun tsarki a zuciya. Abu na farko, ka'ida ta farko da ke taimakon musulmi ya samu tsarkakar zuciyarsa da nagarta shine alaƙarsa da alƙur'ani mai girma. Da gwargwadon alaƙarka da alƙur'ani mai girma, da gwargwadon abinda za ka iya samu na tsarki a zuciyarka. Alaƙar alƙur'ani mai girma tana farawa ne daga imani da shi, imani da abin da Allah ya saukar a cikinsa, da karanta shi, da tadabburin ma'anarsa, da fahimtar sirrorinsa, da kuma aiki da dokokinsa, da kuma haddace shi a cikin zuciya, da yawaita karanta shi, da maida hukunci zuwa gare shi, da sauran abubuwan da suke nuna alaƙa da girmamawa da sallamawa doka alƙur'ani. To da gwargwadon yadda mutum musulmi ya sallamawa alƙur'ani, da gwargwadon yadda wato zai samu wannan nagartar. Da haka yana da kyau dukkaninmu mu tsaya mu kalli mecece dangantakar mu da alƙur'ani mai girma. Shin muna karanta shi? Muna ƙoƙarin mu fahimci ma'anoninsa? Muna kuma tatbiqin hukunce-hukuncensa iyawarmu? Muna ganin sa a matsayin wato dastur, a matsayin constitution da ya kamata mu rayu rayuwarmu ta ɗaiɗaiwa da rayuwarmu ta al'umma mu rayu da shi? Mutanen farko cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu sun kasance ba su da littafin da suke fifitawa akan alƙur'ani mai girma, suna karanta shi, suna haddace shi, suna bin dokokinsa, ba sa tsallaka abin da alƙur'ani ya ce. Jibo abin da aka faɗa game da Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu cewa wa kana waqafan inda kitabillah, Umar ya kasance baya tsallaka dokar da aka faɗa mai aka ce Allah ne ya ce. Sauraka suka samu tsarkin zuciya har Allah ya yarda da su. Wannan ita ce gaba daga cikin mafiya wato girma da tasiri wajen wato samo da mutum tsarkakakkiyar zuciya shine dangantakarsa da Alƙur'ani mai girma. Alaka da Alƙur'ani mai girma ba ta kasancewa kawai ta hanyar neman tabarraki. Mutum ya dinga karantawa kawai don ya samu kuɗi, ya dinga karantawa masu neman addu'a, yana sauke musu ko yana rubuta musu, ko kuma mutum ya tsaya kawai shi dai mahaddaci ne ba shi da aiki in ban da tilawa. Kamar yadda wani malami cikin magabata yake cewa an umarci mutane da su yi aiki da Alƙur'ani, fattakhadhu tilawatahu amala, an ce mutane su yi aiki ne da Alƙur'ani amma sai suka maida karanta tsurar bakin Alƙur'ani kawai shine aikinsu. To wannan ma bai cikin manhajin magabata game da mu'amala da Alƙur'ani. Ana so lalle musulmi din karanta Alƙur'ani on daily basis, amma kar ya tsaya iya karatu, dole ya wuce matakin karatu zuwa matakin aiki da abin da ke cikinsa. Dole ya wuce matakin karatu zuwa matakin fahimtar ma'anoninsa da tadabburi a cikinsa. Allah ya ce afala ya tadabburu Alƙur'an am ala qulubin aqfaluha, da ire-iren nasoshi, ire-iren waɗannan da ba za mu tsawaita a kansu. Abu na biyu, ka'ida ta biyu ita ce al-akhdh bit-tauhid, riko da tauhidi a matsayin asali wanda yake tsarkake zukata a koda yaushe. Saboda mas'alar tauhidi ita ce gaba mafi girma daga cikin ababen da Allah ya halicci dan adam domin su, kamar yadda ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta mishi, sai dan su bauta wa Allah madaukakin sarki. Allah kuma akan haka ya aiko annabawa, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut, a cikin suratul nahl kenan. Allah ya ce hakika mun aiko da manzo cikin kowace al'umma da cewa su je su yi wa'azi a guje ma gunki, a bautata wa Allah shi kadai. Saboda haka akwai muhimmanci kwarai wajen samun tsarkin zuciya, ya zama mutum yana da lafiyayyen tauhidi, yana kadaita Allah a cikin rububiyar Ubangiji Maɗaukakin Sarki, da cikin uluhiyarsa, wato wajen halittun da Allah ya aikata, wajibi ne ka tsarkake shi ka yadda cewa shi ya halicci halittunsa. Haka nan wajen bautata masa, wajibi ne ka bauta masa shi kadai ba tare da yi masa tarayya ba. Haka nan tsarkake shi wajen sunayensa masu tsarki da sifofin shi madaukaka. Wajibi ne mutum ya kore duk wani nau'i na shirka, sawa'un babba ce ko karama, shirka dake da alaka da bautar kabari ko bautar aljani ko bokanci ko sihiri ko makamantan abubuwa irin waɗannan, wajibi ne mutum ya kiyaye su domin ya tsira da imaninsa. Wannan tauhidi yana daga cikin ababen da ke tsarkake zuciya a koda yaushe. Gaba ta uku daga cikin waɗannan gabobi ita ce addu'a. Addu'a tana daga cikin mafatih na kunuzul khair, mabuɗi ne na taskokin alkhairi. Allah madaukakin sarki da taskoki na alkhairi, kamar yadda yake cewa wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunziluhu illa bi qadarin ma'lum. Allah ya ce babu wani abu da ka sani na arzikin duniya sai da ya zama muna da taskokinsa marasa iyaka, amma ba ma saukarwa da mutane wannan arzikin sai gwargwadon abinda muka lissafa, inji Allah madaukakin sarki, a bisa ilimin Allah da buwayarsa da hikimarsa. Allah madaukakin sarki ya tsara cewa bayinsa waɗanda suke roƙonsa zai musu alfarma iri daban-daban. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Allah kuma yana fushi da waɗanda ba sa roƙonsa, illal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin, waɗanda suke taurin kai, suke girman kai, ba sa roƙon Allah, to za su shiga wutar jahannama. Saboda haka Allah yana da wasu conventions, wasu ka'idoji waɗanda a kansu yake gina arzikinsa. Akwai ka'ida ta ainihin a kaddara muhattama da kuma kaddara wacce take ainihin wato muallaka Allah zai yi niyyar baiwa mutum abu amma zai fada a cikin littafin kaddara cewa a rubuta wani za a yi mishi baiwa iri kaza za a bashi falala iri kaza za a bashi dama iri kaza amma da sharadin sai yayi addu'a in yayi addu'a sai azartar da wannan kaddara idan bai yi addu'a ba shikenan yayi asaran wannan falala da Allah yace a rubuta a cikin littafin sa ibadar addu'a kamar da annabi yace innamad du'a'u huwa li'ibada tana daga cikin ibadoji wanda take nuna risna a gaban Allah da kaiwa matuƙa wajen sallama wa ubangiji da yadda da cewa shi ne yin komai ne to kuma abinda Allah yake so da bayi kenan su sallama masa su yadda da girman buwayarsa su yadda da ƙarfin mulkin sa su yadda cewa zai yi abinda ya gagare su abinda kake ganin ya gagare ka kara sa yadda za kai ka samu mafita idan ka dukufa wajen gayawa Allah sai ga Allah madaukaki sarki ya kawo maka mafita akai sawa'un neman wani aiki ne ko wata kwangila ko rashin lafiya ko damuwa ko wani zalunci da akai maka ko wani cutar da kai da ake yi ko wani abu da ya gagare ka a matsayinka na mutum guda ɗaya individual ko a matsayinmu na al'umma gaba ɗaya as a people idan muka dukufa wajen gaya wa Allah buƙatunmu sai Allah ya biya mana buƙata kalle da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faru gare shi a yaƙin Badar kafiran Makka da suka kullo niyyar zuwa yaƙi zuwa Badar kafin su iso Badar sai da suka tsaya a wani zango inda suka yada zango suka yi celebration in advance cewa wannan yaƙin kawai zuwa ɗaya ne za su yi maganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa ba su da ko rabin haufi akan cewa ba su ci nasara ba suna da 100% confidence akan cewa su za su ci nasara saboda sun ninka sojojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau uku shi da sojoji kamar 300 da wani abu su kuma suna da sama da 200 suna da attack suna da kayan fada da kayan defense kare kansu suna da kayan abinci da magunguna da masu jinyar mutane wanda koda za a yi wata guda ana wannan yakin ba za su ta gayyara ba shi kuma bai da komai sannan kuma su zo za su ritsa shi a inda yake kuma dama da zai fito ma gudowa yayi ya silale kaga su suke da ƙarfi shi yake da rauni sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito ne ma mutum ɗaya afwan mutum uku suna amfani da raƙumi ɗaya a cikin su 330 ɗin nan sai wannan ya hau ya saukai ba wannan ga rana ga yunwa ga talauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ana gobe za a yaƙin Badar ya kusan kwana a tsaye yana addu'a ga Allah madaukakin sarki bayan yayi sallah cikin dare har ya kai wa sayyidina Abubakar yana ce mishi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bar addu'an nan haka ta isa ina da yakinin ubangijinka ya karba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai daina wannan addu'a ba har gab da asubahi Allah ko ya amsa mishi wannan addu'a kamar da Allah yake cewa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah haƙiƙa Allah ya ba ku nasara a yaƙin Badar alin kuna ku ne ba ku da yawa ba ku da ƙarfi ba ku da komai to wannan shine tasirin addu'a idan an gaskata Allah madaukakin sarki Allah zai bayar da abin da baka tsammani kuma wannan yake sa tsarkin zuciya da ƙara amincewa da Allah ubangiji madaukakin sarki a matsayin shi yake bayarwa hatta ita kanta tazkiyatun nafsi din wato neman tsarkaka ga na zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita addu'a yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wannan hadisi da yake cikin sahih muslim Allah yana addu'a yana cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha ya ubangiji ka baiwa zuciyata wato taqawata wa zakkiha Allah ka tsarkake ta anta khairu man zakkaha kai ne mafi alkhairin ne tsarkake zakata anta waliyuha wa maulaha kai ne majibincinta kai ne mai gidanta abu na gaba shine na hudu ko sai kuma al-ittikhadul qudwa wal uswa, ruko da wato jagora abun koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga musulmi shine jagoransu shine abun koyin su kamar da Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ko iswatun a wata qira'a uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha katira hakika kyakkyawan abun koyi ya kasance a gare ku daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk wanda yake fatan ya gamu da Allah lami lafiya wal yawmal akhir yake fatan rana alkiyama ya fita salin alin to yayi riko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakarallaha katiran kuma wanda yake ambatan Allah da yawa al-imam ibn kathir yana cewa a tafsirin wannan aya yace hadhihi al-ayatu al-karimatu aslun fi ta'assi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi yace wannan aya a tushe ne mai girma wato aya ce kaida ce mai girma game da umarni akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukansa da maganganunsa da yanayin rayuwarsa shi yasa al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya zauna yayin wani katafa da littafi wanda zai baka wato hoto mai kala na rayuwa da tafarki da tsare-tsaren shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattaro bayanai masu yawa a cikin wannan littafi nashi wanda encyclopedia shine zadul ma'adi fi hadi khairul ibad guzurin da zai maida kai gida wanda zai nuna maka shiriyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato idan mutum yana so zuciyar shi tsarkaka ya samu falahi ya tsira wajibi ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba gare shi ya zama yana ta koyi da shi sau da kafa a cikin ibada a cikin mu'amala a cikin rayuwa a cikin zamantakewa a cikin komai da mutum yake yi gurgudan hali an ruwaito kamar da ke cikin tafin al-jami li akhlaqir rawi wa adabis sami na al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi ya ruwaito da isnadi zuwa ga sufyan ibn uyayna rahmatullahi alayhi malam sufyan dan uyayna yake cewa yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa al-mizanul akbar lallai ma'aiki tsira da annabi Allah su tabbata a gare shi shine ma'auni mafi girma fa alaihi tu'radul ashiya kowane abu ana gwada shi ne da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala khuluqihi ko ta dabi'a ana so a gane dabi'a ta gari to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'auninta wasiratihi haka nan dabi'ar rayuwa halin rayuwa idan ana so a gane me kyau ne ko ba me kyau bane sai a gwada na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadihi haka nan shari'a in ana so a gane me kyau ce ko ba me kyau bace sai a gwada da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sufyan yace fa ma wafaqaha duk abin da ya dace da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa al-haqqu wal hadi ita ce gaskiya ita ce shari'a wa ma khalafaha abin da ya saba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fa huwa al-batil shine abin barna ne ba daidai bane saboda haka ya zama wajibi akan musulmi wanda yake fatan ya tsarkaka kuma a sanadiya haka ya tsira a wurin Allah ya zama wajibi ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abokin abun koyin sa shine source din da yake ansan shari'a yake ansan dabi'a yake ansan a duk wani tsari na rayuwarsa abu na biyar daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen tsarkake zuciya shine abin da malamai suke cewa takhliyatun nafs wato yima zuciyar wankan tsarki ta hanyar raba ta da zunubai da saban Allah da duk wani datti ko kazanta dake cikin ta a zuciyar dan adam kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Dauda tana da yanayi ne asali na fari amma kullun idan yana yin zinubi yana sabawa Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai a dinga diga wani bakin da ta a jiki idan ya dawo ya tuba ya gyara sai a sake wanke ta idan bai tuba ya gyara ba sai wannan bakin ya ta taruwa har ta rine ta zama baki shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadhalikumur ranu yace wannan shine tsatsa ba san ko wannan Hausa absenta anan ba tsatsa datti irin na jikin kwano fadin Allah kalla barrana ala qulubihim aha lalle zukatan su sun yi tsatsa to tsatsan zuciya shine annakiya taruwan asar na zinubi effect na zinubi ya tare a zuciya ya tare a zuciya shine zai baki kirin da ita to a lokacin ne mutum zai wayi gari baya jin kunyar mutane baya jin tsoron Allah yana iya yin zinubi a gaban kowa zai jin kunya amma idan ko mumini ne to wal ismu ma haka ala nafsi idan mutum yana da sauran imani sanda da yayi zinubi zai dinga jin kaikayi da damuwa da bakin ciki wannan shi yake jashi zuwa ga nadama da tuba ga Allah to amma idan bai dinga yin nadama yana tuba ga Allah ba zinubin zai dinga taruwa a zuciyarsa har ya masa annakiya sai da zai wayi gari baya jin kunya kowa to daga nan kuma zuciyar ta riga ta mutu kira Allah ka tsare mu daga mutuwar zuciya saboda haka da gaskiya abin da ke tsarkake zukata akwai yi musu wankan tsarki daga zinubi din ta hanyar menene ta hanyar ayyuka da ke tsarkake zuciya daga zinubi kamar istighfari kamar sadaka kamar nadama Allah yana cewa khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Allah yace wa salli alayhi ka anshi zakka da sadakoki daga dukiyarsu wanda haka yana tsarkake zakata kuma ya gyara su yasa su zama masu tsarki saboda ka sadaka sawa'un nazakka ta farilla da sauran sadakoki da mutum zai yi don Allah suna taimaka wajen tsarkake zuciya da kuma sauran ayyukan alkhairi wanda da yake so wato ya samu tsarkin zuciya sai ya kula da waɗannan ayyuka ta hanyar kyautatawa bayin Allah da kuma kyautata alakar shi da Allah Ubangiji madaukakin sarki al-imamu Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirul karimul mannan da yake magana akan fadin Allah balillahu yuzakki man yasha aha ai Allah shi yake tsarkake zuciyar wanda ya so ma'ana duk yadda ka so ka tsarkaka da kanka baka isa ba sai in Allah yayi maka gamdakatar kamar da Allah yake cewa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ga wanda ya so ya zama akan hanya madaidaiciya amma baka sani baka iya sa kanka hanya madaidaiciya sai in Allah yayi maka gamdakatar da wannan falala to sai Allah As-Sa'idi yake cewa yace ai bil imani wal amali salih ana samun tazkiyatun nafsi ne da imani da kuma aiki nagari yace bit takhalli an al akhlaqir razila aiki nagari shine karbu da duk wani mummunan hali wat tahalli bis sifatil jamila kuma ka dauki siffofi na mutanen kirki masu kyau idan kana son zuciya ka tsarkaka dole duk wani hali mara kyau sai ka bar shi shirka maguzanci barna kaba'ira saga'ira duk wasu zinubai da wasu halaye marasa kyau wanda za a gani a ce Allah wadare Allah ya kyauta sai ka rabu da su sannan kai ruko da halaye nagari halaye masu kyau a cikin ibada da mu'amala da sauran al'amuranka sai kaga zuciya ta tsarkaka ta yi nagarta ka'ida ta 6 ita ce iglaqu almanafid allati tukhrijul insana an tazkiya idan mutum ya samu damar yin waɗannan abubuwan yana da tauhidi yana kanta alqur'ani yana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana siffantuwa da siffofi nagari yana gujewa na banza na barna kuma sai ya rufe duk wani window wanda wani abu da zai iya shigowa cikin rayuwarsa ya bata masa zuciya ka iya shigowa akwai abubuwa da yawa da suke iya shigowa su bata wa mutum rayuwarsa bayan ya tazkiya kamar yadda ka san mutum idan ya gina gida dole ya mishi wato ya tanada mishi security gurgurdan bukata da gurgurdan yanayi in ba ka ba gidan zai zama ba zai iya sitirta shi kamar gida ba saboda ka imani alkinta shi ake kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abu Dawud innal imana la yakhlaqu fil qalbi kama yakhlaqu al thawb wa yabla imani yana kodewa a cikin zukata ya lalace kamar yadda tufafi yake kodewa ya tsufa mutum yana da suturar sa mai kyau amma yau da gobe a sa a wanke a goge ya ji rana ya ji ruwa ya ji kaza bayan lokaci sai kaga ya tsufa babu wannan sabuntakar babu wannan kyalkyalin to haka imani yake da mutum baya alkinta shi zai wayi gari ya ji imanin shi ya sawarware yayi fading away ya lalace akwai hadisi wanda yake cikin littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma sunan ta al-Imam Abu Isa Tirmidhi da isnadi tabbatacce Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya mana kwatance game da wannan kaida inda yake cewa daraballahu masalan siratan mustaqiman wa ala janabatay sirati surani Allah ya buga misalin abinda yake cewa as-siratul mustaqim wanda kullum muke addu'a a Fatiha muna cewa ihdinas siratal mustaqim to wannan as-siratu tafarki al-mustaqim daidaitacce din nan sai Allah ya ce kamar gada ce wanda take da shinge guda biyu ko hanya wanda ke da shinge guda biyu fiha abwabun mufattaha kuma a jikin wannan shingen akwai kofofi budaddu wa alal abwabi suturun murha kowace kofa an sanya mata labule an saki labulan in kana wucewa zai ka ga labule ba za ka ga kofofin ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ala babis sirati da'in a bakin kowace kofa wanda aka sanya ma wannan labule akwai wani mai kira ya kuri yana cewa ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an yana kira akan hanyar mai kakkiya yana cewa ya ku jama'a ku zo ku hau kan wannan tafarkin wato kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira mutane zuwa ga tafarkin Allah kamar da malamai ar-rabbaniyun suke kira mutane zuwa ga tafarkin Allah to wannan shine siratul mustaqim a gefe kuma ga hanyoyi nan fa idza arada yaftah shay'an min tilkal abwab idan wani yana so an yaftaha shay'an min tilkal abwab ya bude wani lungu cikin wannan lunguna ya daga labulan nan da aka saki ya ga menene qala sai ne wa'azin ya ci mishi wai haka a hirdinka la taftahu karka sake ka bude fa innaka in taftahu talijuhu in ka bude zaka shiga wasiratul islam yace wannan hanya ne kakkiya ita ce musulunci wasurani wasurani katanga guda biyu hududullahi sune iyakokin Allah da dokokin sa wal abwabul mufattaha kofofin nan da aka buda maharimullah suna abinda Allah ya haramta wa zalika da'i ala ra'asis sirat kitabullahi azza wa jal wa da'i min fawqi sirat wannan ne kiran shine alqur'ani afwan da mai wa'azi yana kiran mutane wa'izun fi kulli qalbi wa fawqa sirati wa'izun fi qalbi kulli muslim wannan da ke cewa a hirdinka shine wani mai wa'azi da ke cikin zuciyarka da ke kuma ka kashe shi sanda zaka yi sabo wato ga hanya mai kakkiya kuma ga katanga an katange amma kuma an yi kofofi wanda zaka iya shiga ka tsallaka katanga sai kuma aka sa musu labule to wannan kofofin su ne hanyoyin shedan da barna da saban Allah ga kuma hanya mai kakkiya da ta kai ka zuwa ga Allah to duk sanda mutum bai rufe waɗannan hanyoyin ba to ba zai iya miƙewa lafiya lau ba sune saban Allah da karya dokokin Allah da mutane suke yi maimakon su kama hanya madaidaiciya Allah ka tsare na gaba a cikin waɗannan shine wato tadhakkurul maut ka'ida ta bakwai kina tuna mutuwa Allah madaki sai ya ce alladheena amanu taqullaha walitandur nafsum ma qaddamat lighad ku ji tsoron Allah kuma ku dinga tuna abinda kuka tanada dan gobe a cikin hadisin Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace akthiru min dhikri hadimil ladhat ku yawaita tuna mutuwa mai wargaza jin dadin duniya babu shakka duk mutumin da ke tuna mutuwa a matsayin ta na wato mai yanke tsakanin wannan rayuwa da rayuwar da ke bayanta a matsayin ta na hanya beginning of the journey da yake daukar mutane zuwa lahira a matsayin ta na mai wargaza duk wani shiri da duk wani tanadi da mutum ya a duniyar nan a matsayin ta na kamar da larabawa suke ce mata al-yaqinul ashbahu bishak a matsayin ta na gaskiya wata fi babu wata gaskiya da ta kai mutuwa kama da ƙarya kowa ya san akwai mutuwa amma kuma kowa yana ganin kamar dai shi tukunnabi a matsayin ta na a farkon dandana gaskiyar Allah da mutum zai yiza Allah yake to alhaqumut takafur hatta zurtumul maqabir Allah yace at-takafur neman tara abun duniya alhaqum ya wufantar da ku ya shagaltar da ku ya shashantar da ku ya ku mutane hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci makabarta wato har mutuwa ta riske ku aka dauke ku aka kai ku makabarta me yasa ake ta ziyara saboda nan din ma transit ne ba nan ne iyaka ba kuma yawar kiyamati tub asu sun nemi inna kuma kawai tub asu ko kuma hatta zurtumul maqabir har kuka wayi gari saboda shagala idan ma kun je makabarta ba kwa tuna lahira ba wato ku da kuke raka gawa mu masu rai da muke raka gawa saboda shagaltuwa da duniya hatta zuwa makabarta ba bai samu tuna lahira ana yin wannan fasara ba kamar yadda ake a yanzu a da zamanin magabata akwai wani malami da Imam Zahiri ba tarihin sa cikin sanan Amin Nubala cewa duk ran da yaje makabarta iyalan shi sai sun yi mako guda ba su gane kashi sai ya burkice kamar ya zautu kamar aljani ya buge shi ya dinga sambatu kenan ya dinga maganganu kenan sai aka mai abinci a aje ya kasa ci ya ta kuka saboda yana ta tuna abin da ya gani kaje makabarta ka kaburbura ka tuna cewa kowane irin mutum akwai shi a nan akwai mai kudi akwai talaka akwai mai sarauta akwai mai bi akwai mai karfi akwai mara karfi duk yadda mutum yake takama da wani abu a duniyar nan za a samu wani yana kwance da yake da irin wannan takama fiye da kai kuma an zo ne kawai an saka shi a next available hall next available space ba a mishi wani tanadi na musamman a irin yadda yake rayuwa a irin darajar da yake da ita ko daukakarsa ba haka za a sa shi ya kuma ordinary person to wannan abu idan mutum ya gani ya kamata ya tuna mishi wato yaushe tashi take zuwa amma saboda shagaltuwa da at-takafur sai a wayi gari mutane ma ba sa tunawa hasali ma a cikin makabartar ka iya ganin mutane suna ci gaba da hulɗoɗinsu na duniya suna amsa waya wani ma yana live streaming wani ma ya koma gefe da abokinsa suna fira wani ma za su haɗa wani ɗan ƙaramin abin nan haka wani ɗan ƙaramin majalisi suna tattaunawa kafin a ƙarasa aikin makabartar wasu ma suna dariya suna tafawa to wannan at-takafur ɗin Allah maɗaukakin sarki ya zarge shi saboda shagaltarwar da yake yi da kashe zuciya yaya mutum zai yi ya fita daga wannan shine yawaita tuna mutuwa shi yasa ake so kullun ka zo addu'a ta bacci kai addu'a kamar za ka mutu bismika allahumma amutu wa ahya dama wannan bacci kanin mutuwa ne kamar yadda bawashi yake cewa allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kaga bawashi na da hujja da yake cewa bacci kanin mutuwa sannan mutun ya waye gari ya waye bai mutu bai ce alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana godiya ga Allah da ya raya mu bayan ya kashe waɗannan awas ɗin da mutum yake ci na bacci ashe mutuwa ce kullun Allah yake tuna masa amma saboda sabo da muna yin bacci every other night sai muka gani ashe ba komai bane kawai routine ne ba baya tuna mana lahira kuma so wanda da yake son zuciyar shi tsarkaka wajibi ne ya dinga tuna mutuwa idan kana yawa tuna mutuwa wannan yana yanke tsayin buri na duniya yana yanke tsayin shagaltarka da duniya zaka kara ganin ta mace ce ma duniyar nan amma duk wanda ya kitina mutuwa sai za ga zai shagaltu da wannan duniya har ta halaka shi a tuna mutuwa ko da yaushe yana ba mutum dama ya tuba kada ya makara kamar da Allah yake cewa wa lisatu tawbatu للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن cikin suratul nisa kenan ko Allah yace tuba ba abun karbe bace ga waɗanda ba sa tuba ba sa cire hannunsa daga zinubai har sai ɗayan su ya zo ga mutuwa sannan sai ya ce ya Allah na tuba yanzu Allah ba zai karɓi wannan ba sannan tuna mutuwa yana sa ko da yaushe mutum ya dinga tuna cewa ba dole bane fa yau in gari ya waye ya kai dare ba dole bane in dare ya yi ya kai gobe to zai kyautata ibadarsa sai Abdullahi dan Umar ya kasance da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin magana sai ya dauki wannan kaida idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah da aka Abdullahi dan Umar kullun a haka yake rayuwarsa wasiyarsa ma kullun tana cikin aljihunsa wanda idan ya mutu ga abin da yake so a yi sannan zai kwana da haƙin kowa sai ya biya ko ya nemi cewa a yafe masa idan rai ya yi kalinsa saboda tsananin tsoron wannan hadisin to mu kuma zaka ga mutum yana lissafin buri na shekara 100 nan gaba ga wanda zai yi ga tsare-tsare da sauransu baya lissafi da mutuwa kwata-kwata to wannan yana da hadari kwarai wajen kashe zuciya ta musulmi Allah ubangiji ka gafarta mana dan adam ya kamata kullun ya tuna cewa yana rayuwa ne tsakankanin wasu wato a wasu abin nan wasu makamai ko wasu harsashai wanda mutuwa take harbawa take harba su at random duwan ta samu kai ta kashe kamar yadda mawaki yake cewa ra'aytul manaya khabda ashwa'a ra'aytul manaya khabda ashwa naga mutuwa tana yin tana kadan karan mahaukaciya man tusib tumithu wa man tukhti yu'ammar fa yahrami duk wanda ta samu kowa ta kashe shi ne kan mai uwa da wabi wanda kuma ta kuskure to shine yake dadewa a duniya har ya zama tsoho a cewar mawakin so haka zaka mutuwa yadda take yin business dinta zaka iya cewa is illogical kaman babu lissafi akwai wanda mutane suna ganin shi kamar ta dauka sai ta bashi wani kuma wanda suke ganin ya cancanta ta daga mai kafa ba ta daga mai kafa ba ba ruwanta da shekarunka ba ruwanta da muhimmancinka ba ruwanta da karfinka ba ruwanta da dependence da suke dogaro da kai duk wannan babu ruwanta ta tashi strike dinta saboda haka tuna wannan yakan sa mutum ko da yaushe ya zama lahira ce a gabansa wannan zai sa ya rage abubuwa da yawa ka kaddara sallar da za ka yi isha din nan da za a yi next inda za ka suranta cewa to ga mala'ika yana tsaye a bakin masallacin yana jiran ka cewa to this is your last prayer you are going to observe ka san ko dole ka inganta ta dole ka kai matuƙa wajen sanya zuciyarka akan ta da tunaninta da kyakkyawar ruku'u da sujuda inda ka san cewa you are praying for the last chance da zaka da mutum zai samu labarin cewa wato garan da zai rasu a ce ya rage mishi mako daya dole ya amfani da wannan makon ya ga cewa yayi tanadi da rasul kamar yadda ɗan makaranta suke yin tanadi don su samu sakamako mai kyau idan an manta timetable shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku musulmai ku dinga sadaka ku dinga sadaka kada wani ya ki yin sadaka ya ki yin zakka har sai idan rashin lafiya ya kama shi na ajali sannan ya ce abawa ne abawa ne abawa ne saboda haka tuna lahira da tuna mutuwa yana taimakawa sosai wajen tsarkake zuciya da raba ta da wannan irin ƙauna da muke marayuwa ƙauna mara misaltuwa abu na takwas shine zaben abokai na gari takhayyuru ar-rufaqa wantiqa'ul julasa da gaskiya abin da ke taimakawa mutum wajen tsarkake zuciyarsa akwai ka zama very selective akan suwaye abokanka suwaye abokan hulɗarka suwaye abokan zamanka kamar da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu ziyatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umari da cewa ya rayu tare da waɗanda suke ambaton Allah maraice da safiya kada idan shi ya tsallake su zuwa ga wasu waɗannan sune ar-rufaqa as-salihun wato abokan zama nagari al-imamu sa'idi a tafsirin wannan aya yana cewa fi hal amru bi suhbatil akhyar a cikin wannan aya akwai umarni da yin abokantaka da mutanen kirki wa mujahadatin nafsi ala suhbati kuma kai kokari ka tirsasa wa zuciyarka ta amince da abokantaka da mutanen garin nan nagari din nan wa mukhalatatihim da kuma cuɗeɗeniya da su wa in kanu fuqara koda matalauta ne fa inna suhbatahum fa inna fi suhbatihim min alfawaid ma la yuhsa malam sa'idi yace saboda a cikin yin abokantaka da zama da mutanen kirki koda ba su da ko kwandala yace akwai alheri wanda ba zai lissafu ba sannan a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin sunan Abi Dauda annabi yake cewa ar-rajulu ala dini khalili mutum yana yin addini ne irin na badadiyinsa falyanzur ahadukum man yukhalil shi saboda haka duk wanda zai aboki ya duba wane ne abokin da ya tabbace shi addininsa sai abokantaka da shi ya guji abokin da zai lalata mai addininsa sannan mun san dai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan san hadisi ne ga magari kusan kowa ya san shi yana cikin Bukhari da Muslim daga Musa al-Ash'ari hadisin jalisul su wal jalisul abin nan dayan wal jalisul khair da nabi ya kwatance akan misalin mai zama da abokin banza kamar misalin wanda yake zama ne a kusa da mai zigazigi misalin mai zama da abokin kirki kamar mai zama ne a kusa da mai turare kaga wannan shi ma yana tabbatar da wato muhimmancin wato kusantan abokai na kirki da nisantan abokai na banza daga cikin fasikai da yan bid'a da masu cin zarafin mutane da magulmata da azzalimai da duk wani wanda idan ka zauna da shi zai koya maka saban Allah ko kuma fi karanci zai sa ka daina ganin girman saban ko baka aikata ba wannan shine mafi karancin illar da abokin manza zai maka abin da yake na barna ko da baka aikata ba to zaka dangana a shayi ma ba komai bane ba kamar yadda Hausawa suke cewa abokin barawo barawo ne abokin maye maye a iya samun abokin barawo wanda ba barawo ba amma zai daina ganin munin sata zai ga sata ai ba komai bane tunda kullun yana gana ana ita a iya samun abokin mazinaci ba mazinaci bane amma zai daina ganin munin zina wata rana ma shi zai bada bashin kudin da za a biya karuwa sannan kuma ana iya ruwa an zo kame a kama haddi shi ko kaga dama haka sayyidina Umar dan Khattab wata rana ya samu suna shan giya wani kuma shi kuma yana zaune a cikin su sai ya ce duk aka masa a musu bulala sai ya ce ya amirul mu'minin wallahi tallahi ban sha ba ya ce a tunda ka zauna da su baka musu nasiha baka hana su ba hukuncin ka dai da su ya ce shi ma amai bulala sai da aka mai bulala shan giya abu na tara ko shine al-hadaru min al-ujubi wal-iqtirari bin nafs bayan din mutum ya samu wannan nagartar to shedan ba zai kyale ka ba zai sake kullo maka ta wata kofa sai yana maka cewa ai kai mutumin kirki ne kai ka tsira kai baka da matsala sai ka fara ganin sauran mutane a matsayin yan wuta ka fara raina kowa ka fara ji da kanka wannan yana daga cikin manafin na shedan kamar ibn jozi ya kawo a cikin talbisu iblis cewa shedan in ya ga ka ki yin shirka ka ki yin bid'a ka ki yin kaba'ira ka ki na cewa akan sara'ir kana ta aikin kirki sai zo maka da al-ujubu jiji da kai ya faru na maka cewa ai kai kadai ne na gani ai kai na Allah ne kai ka riga ka tsira to wannan shi ma wata kofa ce ta barra kisa Allah ya ce fala tuzakku anfusakum duk abin da kake na kirki kar ka yadda ka zama maguri wasa kanka da kanka kar ka yadda ka zama irin yan tauri din nan azu su suke kansu kirari sai ce sai shi kaza a ka bari wasu su gani su fada kuma duk da haka aka ce in an fada karkar sakankance ka dinga yin addu'a ma kana cewa Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun ya Allah karka kama ni da abin da suke fada Allah ka gafarta min zunubaina da nake yi wanda kai ka sani mutanen nan ba su sani bane fa wallahi law alimu sarirata ma'aqadi ko sarirata menene la'abas salama alayya man yalqani ji ibnu qayyim yace wallahi da mutanen da suke tayabo na suna ce mai ibnu qayyim ana tayaba mai ana cewa malami ne na kirki malami ne na Allah yace wallahi da sun san abin da ke cikin zuciyata na rauni da sako da rashin kirki yace la'abas salama alayya man yalqani ce wallahi da ko salama ba za su manta to kaga kuma kowane mutum ya fi kowa sanin kansa kai ka san kana da wata matsala tsakaninka da ubangiji yana daga ma kafa yana gafarta maka yana baka dama ka tuba to kar ka yaudaru da yaban masu yabo sai ka dinga tuna wannan matsalolin sai ka dinga addu'a Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waqtul li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun Allah ka sa na fi haka Allah ka gafarta mu abinda basu sani ba Allah kar ka kama ni da wannan mangan da suke ya daga cikin alamar wauta da rashin sanin ciwon kai kaga mutum yana son yaban kansa wannan alama ce ta karancin hankali duk mutumin da ya tumbatsa a hankali yake da cikakken hankali lafiyar kwakwalwa koda bai da ilimin addini koda a duniya kawai ya sani zaka ga bai cika son yaban dinga yaban kansa ba kuma zaka ga yana dari da duk mutumin da in yazo babu abin da zai gaya maka sai abin da kake son ji wanda ba zai maka nasiha ya gaya maka kuskurenka ko ya gaya maka abin da wato zaka gyara ba sai dai ya ci gaba da zuga ka akan abin da kake yi duk mutum mai kirki baya yadda da wannan sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu a cikin wannan al'umma bai wani mutum mai nagarta kamar sa ba banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaka iya cewa musulmi lamba na daya amma da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah allimni du'an aquluhu fi salati ka koya mana addu'a aqulu ko ad'u biha fi salati wanda zan dinga yi a cikin sallata sai annabi ya ce masa ka dinga cewa allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim yana cikin bukhari da muslim yace ka dinga cewa ya Allah na cuci kai na cuta mai yawa to kadara yanzu inda mu ne aka ce mutun ya wannan adadin ka cuci kana nufin ma ni macuci ne ken kana nufin ni mai saban Allah ne ken okay kallon ma da kake min kenan amma shi tana bakar ba ni nagartar shi ba siddiqi ne annabi yace ka dinga cewa ya Allah na cuci kai na kamar da kullum muke cewa wa na'uzu billahi min shururi anfusina Allah muna neman ka tsare mu daga sharorin kawunan Annabi ya ce mashi ka dinga cewa ya Allah na cuci kai na cuta ne girma ya Allah ka gafarta min zunubaina ba mai gafarta sai kai to ina kuma ga sauran mutane jama'a wannan addu'a za ta dinga karya kwarin gwiwa da kake ji cewa kai wani na musamman kullun kana iktirafi kana confessing cewa ka cutar da kanka ta hanyar yin zunubi ta hanyar gazawa wajen aikata ayyukan alkhairin da ya kamata kai ta hanyar rauni na dan adam ta hanyar rudin shedan ta hanyar abubuwa makamantansu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da koya masa wannan addu'a a wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Aisha radiyallahu anha da tambaye shi game da fadin Allah wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un tace wai waɗannan waɗanda ake cewa suna yin suna da abin da aka ce su bayar na ibada na mu'amala na zakka daga dukiyarsu sun bayar sun yi duk abin da aka ce su yi wa qulubuhum wajila amma zakatansu suna raurawa suna cikin jin tsoro cewa za su koma ga ubangiji sai ta ce ya rasulullah ahum alladhina yashrabuna al-khamra wa yasrikuna waɗannan masu jin tsoron gamuwa da Allah hala da mashaya giya ne da barayi su ne su mutuwa suke jin tsoron gamuwa da Allah annabi ya ce mata ina la yabnata siddiq yace ke yar gidan siddiqu ba haka bane lakinnahum alladhina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum su ne mutane masu sallah masu zakka masu azumi masu sadaka masu menene da menene amma suna yi ba su da guarantee ko an karba ko ba karba ba sune suke rayuwa cikin wannan tsoron hadisi ne sai yana cikin sunan Tirmidhi saboda ka da yawan sallarka da yawan azuminka da yawan zakkarka da tilawarka da nagartarka sai in Allah ya karba ne fa sannan ka tsira idan ko Allah bai karba ba fa baka tsira ba abun da yasa ake karba kuma ko dai ya zama babu ikhlasi a ciki kai ne dan mutane su gani ko ya zama babu dacewa da yadda Allah ya ce ayi kai ne a bisa tafarki na bid'a ko kuma wasu zunubai su zo su wargaza aikin dan akwai kaida innal hasanati yuzhibna sayiat to kuma akwai kaida take mu'akisa innas sayiat yubtilna al hasanat suwa to wadannan abubuwan guda uku suna iya bata aikin mutum ko dai yayi babu ikhlasi Allah baya su ko kuma yayi a bisa tafarkin da ba na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya su ko kuma bayan yayi kuma sai ya zo yayi wani aiki mummuna kamar ya koma shirka la in ashrakta la yahbatanna amaluk to na gaba da wannan kuma shine ya zama aikin gashi an same shi amma kuma zunubai na haƙoƙin bayi su cinye sa saboda bayin Allah ne masu ibada amma kuma zukatansu na raurawa saboda ba su san makomarsu ba inda ko a nan duniya ne idan mutum ya je ya jarabawa ka cika duk bukar din da zaka cika ko ka cika duk amsar da zaka cika akan computer amma dai zaka fito ne kana 50-50 ko zai muci ko ba muci ba baka da garantin cewa ka ci sai in result ya fito saboda malamin da zai makin din yana da authority na ya tabbatar da ka ci din ko kuma ya ce baka ci ba ko da zalunci abu na goma wanda shine na ƙarshe a cikin wannan lissafi shine ma'rifatu haqiqatin nafs sanin ita rai yaya take ka san psychology din ranka ka san sufofinta wanda zai baka daman ka ji sauƙin mu'amalantarta saboda ita rai da ka gani Qur'ani yana mana cewa rai iri daban-daban wato dabi'ar rai kamar da mutane iri daban-daban to haka ransu ma iri daban-daban akwai annafsul mutma'inna akwai wanda ransa na tsatsiyar rai da Allah yake cewa akanta ya ayyuha annafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya wanda Allah yake alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah to akwai irin wannan ran na tsatsiya mai jin sauƙin bin Allah abubuwan bauta da ibada da neman kusanci zuwa ga Allah ba sa mata wahala abubuwan barna suna mata wahala ba ta iya aukawa cikin saban Allah to idan Allah ya azurta ka da irin wannan ran sai ka gode Allah baiwa ce daga Allah madaukakin sarki akwai annafsul lawwama ita ce wanda kullun take kuskure kuma ya dinga zargin kansa akan kuskuren da yi kamar da Allah ya ce wala uqsimu bin nafsil lawwama wanda yana yin kuskure yana yin laifi sai ya dawo ya ji haushin kansa yana dama ya ga cewa me yayi me yasa yayi haka to wannan ita ma al'amarinta yana da sauki in Allah ya yi mata fatahi daga ƙarshe ta tuba akwai na uku ita ce annafsul ammara bisu rai wanda yake mai umarni da mummunan aiki wa ma ubari nafsi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi wadannan sifofin guda uku dukkaninsu suna iya ta'allakuwa da mutum guda daya wani lokaci ya samu kanshi cikin duma'anina da natsuwa wani lokaci kuma idan aka juya wani yanayi sai ya samu kanshi cikin yin sabo da zargin kansa ana iya kuma juyawa juyi na uku ya samu kanshi cikin dirmusuwa cikin sabo da lalacewa saboda haka dole sai da addu'a din san da aka ambata a baya da taka tsantsan da duba inda za a shiga da inda bai kamata a shiga ba dan mutum ya samu tsira a wurin Allah Ubangiji madaukakin sarki ɗan uwana musulmi waɗannan ƙa'idoji guda goma suna daga cikin ƙa'idojin da malamai suka fitar waɗanda suke taimakawa wajen samun tazkiyatun nafsi da Allah ya ce kad aflaha man zakkaha waɗannan ƙa'idojin na ɗauko mana su daga wani littafi na babban malami a Sheikh Dr. Abdulrazak ibn Abdul Muhsin Al-Badr Allah ya saka mishi alkhairi. Malami ne yana raye, professor ne na ilimin aqida a Jami'ar Islamiyya ta Madina, kuma mai karantawa a masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dake birnin Madina din. Shi ya lissafo wadannan a cikin tafin shi ne suna Ahadithul Akhlaq, tare da bayani da dalla-dalla wanda ina takaita mana shi kwarai da gaske. Ta haka abin da ya kamata mu kalla, abubuwan da muka san muna yin su na alkhairi a ciki, sai mu gode wa Allah mu ci gaba da yi. Mu ƙara zagewa, abubuwan da muka ji mun gaza, sai mu tashi haikan wajen ganin mun kai ga wannan matakin. Abubuwan da muka san kurakurai ne da laifuffuka, mu ci gaba da neman Allah ya raba mu da su, mu kuma iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun tuba, mun bi Allah, mun bi dokarsa, mun bi shari'arsa, mun bi tafarkin manzansa alaihi salatu wassalam. Zan saurara a nan insha Allah. Abinda na faɗa wanda yake ya zama daidai, ina fata Allah ya bani ladan da ni da ku ga baki ɗaya. Allah ya sa mu cikin waɗanda yake sanya mala'iku su lulluɓe su, su musu salati, a ambace su a sama saboda zamansu a inda ake karanta alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Zanubanmu Allah ya gafarta mana, ƙasanmu Allah ubangiji ya alkinta mana ita. Allah ya ji kan magabatanmu cikin iyaye da malamai da sauran musulmi. Allah kuma ya saka wa shugabanninmu na wannan masallaci da alkhairin su kama wannan dama, da kuma dan uwa malam Alkisa'i da ya sadara da ku. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.